mayakan na Boko Haram sun tsara kai har-haren ta'addanci ne a wasu yankunan jihar Adamawa da ma dajin Sambisa, gabani da ma lokutan bukukuwan Kirsimeti, kafin sojojin Najeriya su gano shirin nasu su kuma masu shigar sauri. Jami'in sadarwa na aikace-aikacen hedikwatar sojojin Najeriya, Kanar Aminu Iliyasu, ya bayyana cikin wata sanarwa da ya sanya wa hannu cewar wani shirin kai farmaki na musamman mai take Operation Rufe Kofa da ke karkashin rundunar Operation Lafiya Dole mai yaki da Boko Haram ne ya yi nasarar dakile wannan farmaki. Kanar Aminu Iliyasu ya ce bataliya ta 192 sun yi sintirin gama aiki domin gamawa da 'yan ta'addan tun daga Madagali ya zuwa Waga, Lawan, Jaje ya dangana zuwa ga Fadama. A dai wannan farmaki ne sojojin suka gano maboyar 'yan ta'addan tare da kai musu wani wawan farmaki wanda ya illata su ba kaɗan ba. Dakarun kazalika sun kuma babbake katuwar gwamnati 'yan Boko Haram tare da kone wasu rumbunan adana abinci da ke cikin ƙarƙashin ƙasa. Sannan a ranar Kirsimeti ma dakarun Najeriya sun ragargaji wasu 'yan Boko Haram a cikin dajin Sambisa. Duk da a lokacin wani dan kunar bakin wake ya yi kokarin kutsawa cikin sojojin domin ya tada bomb din da ke jikinsa, amma take dakarun suka bindige shi, inda gangar jikinsa ta yi gunduwa-gunduwa bayan da bomb din da ke jikinsa ya tashi da shi. Kamar yadda Kanar Iliyasu ke cewar, abin sha'awa cikin wannan farmaki dai babu sojan Najeriya ko ɗaya da ya rasa ransa ko ya samu rauni. Tuni dai babban hafsan hafsoshin sojan Najeriya, General Tukur Buratai, ya aike da sakon jinjina da nuna jin daɗi ga dakarun bisa wannan babban nasara da suka cimma. Kuma a cewar masanin tsaro Farfesa Muhammad Tukur Baba, dama can irin tsarin da ya kamata sojan Najeriya suke bi kenan.
Wannan yunkuri da sojojin suka yi gaskiya ne a gani na ya dace, ina ji insha Allah aka dai hana su saka sama da kasa duk ya kasance ana yaki da su, insha Allah za a samu nasara ga jawo kan wannan al'amari na ta'addanci. Ga wannan hubbasan zai kawo samun nasara, don kamar yadda na nuna ma shi ne kamar an musu laima ne, laima ta zo ta rufe su, ba su samun shawagi nan zuwa nan. Ya kasance duk wani motsi da aka yi sojan Najeriya za su gansu su kuma yi magani su wannan insha Allah. Amma kaga in ya kasance ana yi yau da kullum kuma aka tsaida wannan abin a ce duk wani lokaci kowane rana za a samu binsu, amma kuma fa sai an hada da samun bayani na asiri, wato abinda ake kira intelligence.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.